أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi ya ba mu damar zama a wannan majalisi mai tarin albarka wanda ake gabatar da wato muhadara a kowane sati Allah mana albarka mallam ya gabatar da ni da mallam Isma'il wallahi ba malami bane ba sarahatan wannan kun ba tawadu'u bace yanda malaman mu suke yi wannan gaskiya ce ni dalibi ne zan mai bayani ne kalkashin fazakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min saboda haka ne zan mutunatar da junan mu kuma ya biyo bayan umurni da shugaba yayi akan za a yi muhadarar nan saboda shi wani uzuri da ya dauke shi muna fata Allah subhanahu wataala ya dora mu kan gaskiya da fadanta da aiki da ita A yau muna ranar Juma'a 14 ga watan Safar shekara 1447 Hijriya wanda shine 18 ga watan 8 ga watan 23 afwan miladiya in sahat Allah mana muwafaqa sarahatan ba dogon karatu ba zan yi kamar yanda na fadi cewa kawai dan dai fazakir ne zan mi shi yasa kenan dan abin da aka samu wani tunatarwa ne wanda da yawa daga cikin mu mun san shi shi yasa sai a mana hakuri kuma kuskure da zai biyo daga wurin mu muna tare da malamai ga sunan insha Allah sun tare mu bi iznillahi subhanahu wa ta'ala a yau ina son mu tunatar da junan mu gaba ɗaya akan wasu bayan Allah wanda su ne ƴan gatan Allah ranar mahashar wanda wasu bayan Allah ne wanda su ne ƴan VIP a ranar mahashar wasu bayan Allah wanda ba ruwansu da shiga tashin hankali a ranar mahashar kamun mu zo kan hadisin nan sai mu tunatar da junanmu a gulguje tashin hankalin da ke da kai ranar mahashar ranar tashin kiyama To amma duk da wannan tashi hankalin akwai wasu basu ma san ana yi ba. Allah sa mu daga cikin su. Ranar mahashar kamar yanda muka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya kira ranai inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Wannan firgicin da girgizar da ke da kai a ciki wani babban abu ne mai girma. Tashin hankali ne wanda bai misaltuwa. Ranar da zaka gani duk wata memine ne shayarwa ta furtici da shi ta watsar da shi ta rabu da shi wata mai ciki zata yadda cikin ta yi gaba da gudu mutane gaba ɗaya zaka gansu suna maye suna su suna hajijiya Allah subhanahu wataala ya ce wa ma hum bishkara walakin azaballahi shadid wallahi ba hajijiya bane ba maye bane ba suka yi kawai azaba ce mai radadi Allah subhanahu wataala yake faɗa mana ta duba ka gani Allah ya ce yau mai firrul mar'u min akhi kai Allah kai ya nuna mana wannan musiba Allah sa muna can a hute ranar da dan uwa zai tsere mai dan uwan shi fintinkau diboti yanda kake da alaka da dan uwanka kuke tare kake son shi balbar ma aka ce wa ummihi wa abi ka tsere ma ma'aifiya ko a nan duniya ka duba wace irin musiba ce zata kama fintinkau wai ka tsere kamar ma'aifiyarka ai sai dai ta Hausawa yace a kashe tsohuwa kan menene kan daudawarta ka tsire ka bar ma'aifiyarka ka tsire ka bar ma'aifinka fintin kyau wa sahibatihi wa bani an tsire an bar ma'aifiya da wannan ai bare ina ga mata ka tsire ka bar matarka diyanka ka tsire ka bar su kowa yanne ne likulli mar'in yawa izin sha'anun yukune kowa da sha'anin da ya dame shi kowa ya shiga tashin hankali furgiti an rasa inda za a sa kai an san ko rana daidai rana tana daidai bata wuce kamu ɗaya da mutane ba kana cikin gulgudan menene gulgudan wahalar ka yanda kake shan zuwa yanda kake shan wahala rana kana jin tahalwasa kwalwarka a cikin kanka duba kaga yanda rana take da nisa a garin bayansu amma in ta kwalla wani rin ka rasa inda zaka sa kanka to kai ga ita fasa fasa saman kanka ai ka sa abin tashi hankali ne gadangadan ka tokan masu abin ɗan ta Hausawa ko annabawa da mursalai a ce wai su ne masu abin to annabawa da mursalai a lokacin ba mai iya magana kawai duk wanda ya zo cewa yake Allahumma sallim sallim kowa tsoron wannan ranar yake saboda firgicinta saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani irin fushi ne wanda bai taɓa yin kamar shi ba kuma ba za a yi irin shi ba an firgita kowa ya ta da hankali an rasa inda za a sa kai ka duba ka gani mun ga hadisin nan ko na san probably ma an yi shi anan in mutane suka rasa yanda za su sa kansu sai ce ya jama'a kuna ganin yanda muke ciki mu je mu gani wane ne zai yi mamu shafa'a wa zai mana ceto Allah ya yi hisabi wa zai mana ceto ya mana iso zuwa ga Ubangiji wasu daga cikin jama'a su ce ku je a ga annabi Adam saboda shi ne abul bashar shi Allah ya fara mai halitta shi Allah ya umarni a yi sujada gare shi kaza 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 a zo wurin annabi Adam ya ce kai nafsi nafsi ya ce wallahi ban ni iyawa saboda na yi mi na yi kuskure na yi lahi Allah ya hane ni na saba ya hane ni ce itaciya na saba ya ce a'a ku je wurin annabi Nuhu shi ne farkon manzo haka a zuwa annabi Nuhu ya faɗi haka a zuwa wurin annabi ya turo wurin annabi Ibrahim ya faɗi haka a turo wurin annabi Musa ya faɗi haka a turo wurin annabi Isa har ilau annabi Isa ya ce ku je wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi Muhammad ya ce ana laha wannan tawace ranar tawace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya yabi Allah da yaban da ba taɓa ma Allah ba shi Allah subhanahu wataala ya ce daga kanka saltu'ta washfa to shaffa daga kanka tambaya abin da kake so a baka nemi ceton wanda kake so shikenan a je a cetar an gane ko ka duba annabawa da mursalai yanda suke furgici kowa yana da uzuri kowa yana tunanin galihin da yayi kowa yana tunanin Allah ya kama shi da wannan lahin a cikin annabawa to ina ga mu da muke shimka lahi dare da rana lailan haran dare da rana kowace sa'a muna shimka lahi amma wallahi annabawan nan da yawa daga cikin su zaka ga cewa wani lahi ɗaya ne yayi wani kaza ne kuma tun anan yana da garanti an yahe mashi amma tsoro yake Allah subhanahu wataala ya kama shi da wannan lahin kai yanzu irin wannan furgicin qalbun salim wa aqalun salim hankali mai kyau kana tana da shi da zuciya lahiyayya tana tana da irin wannan firgicin mi ya kai ka jin wani holewa na duniya ko wani jin dadi ko wani menene ka yi abin da kaga dama wani sha'iri yake ce mana inna ahla ishatan qadaitaha zahabat lazzatuha wal ithmu hal mafi jin dadi ahla isha mafi jin dadi ta rayuwa da kazo ka bita jin dadin dai ya wuce amma zanubinka hal yana nan iya duk zunubi duk zunubin da zaka yi iya jin dadin shi na lokaci ne haka ne ko ba haka ba yanzu naftarid wanda ya je ya dauki dukiyar mutane sata dukiyar ta raka shi har lahira dan lokaci kadan ne ta kare zunubin wa wanda ya je ya zina zinan nan da in ya yi da jin dadi ya gama bai wuce a yan mintuna shikenan awa dai ta wuce dadin ya kare sorami wal ismu hal to kana tana da wannan firgicin kana tana da mi za mu je mu iske muna tana da wannan tashin hankali na rayuwa mun samu barci a rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya mana gafara ana cikin wannan yanayin ne hadisi ingantacce daga sahihaini ya fito daga Abu Huraira yarda Allah subhanahu yarda Allah ta tabbata a gare shi Abu Huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sab'atun wasu sinfi na mutane guda bakwai izilluhumullahu yawma la zilla illa zilli wasu sinfi na mutane guda bakwai ana cikin furgicin nan zahir rana tashin hankali an shiga kakani kai an rasa inda za a sa kai Allah yana yi masu innuwa ya sanya su cikin innuwa al'arshin shi ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwai wasu mutane sirfi na mutane guda bakwai anan da aka ce sab'atun ba yana nufin ba kawai kwara mutum bakwai sinfin mutane guda bakwai kuma malamai sun yi bayani tun daga harkon duniya har zuwa ƙarshen duniya in ka shiga daga cikin wannan sinfi ka sha insha Allah Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin wannan mutane sinfi guda bakwai wato malamai sun zano cewa mutum yana iya kasancewa cikin hiyar da sinfi daya an gane ko kaman ka gani me ake ce mashi in kana da kyau ka ƙara da wanka kaga kyau sai fito da kyau ma to kai ba sinfi daya ba gare ka kuma duk in ka samu sinfi daya din nan kana da guarantee ka shiga galgace in wannan ka huta daga wancan furgicin ka huta daga wancan tashin hankali kana can kana zauna a huta a yi da komi shikenan sai a ce nene udkhuluha bi salam Allah subhanahu wataala ya samu na ciki a ce ku zo ku shiga aljanna cikin aminci insha Allah mu taso annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam washuhada wasalihin suna gaba muna bayan su muna take musu baya mu shiga aljanna insha Allah inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun mu je mu yi shashagalin mu more insha Allah Allah sa mu a ciki kaman misalin Umar bin Abdul Aziz suka ce Umar bin Abdul Aziz wanda wasu malamai suke ce mai shi ma yana cikin khalifal khamis yana cikin khulafa'ur rashidin yana cikin khalifa na biyar wanda ba shi ba dai ne na biyar din amma saboda adalcin shi ya hada wannan sinfofi sun kai da nawa na'am bari mu je hadisin insha Allah mu fassara shi sai mu zo mu bi bayani gaba gaba abinda Allah subhanahu wataala ya sauke mu fade shi yake cewa Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي مايكين الله تسيرا دا امنتن الله ستبتا غاري شي yana cewa sab'atun yazilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilla mutum bakwai sinfi na mutane bakwai category na mutane bakwai Allah subhanahu wataala yana sanya su cikin kalkashin innuwa al'arshin shi ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwar na farko yace imamul adil shugaba mai adalci na daya na biyu washabun nasha fi ibadatillah ka samu saurayin da kawai ya rayu kawai shi hammin shi ya tashi ne a cikin bauta Allah subhanahu wataala an gane ko warajulani ka samu wasu mutaje guda biyu tahabatillahi sun so junan su dan Allah ishtama'a alaihi sun hadu dan wannan wata farraqa alaihi sun rabu dan wannan an gane ko na'am yace ma ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ده نبيجن ده يتنا الله ينا شي كدي ake banta kawai ya fashe da hawaye ya tuna girman ubangiji ya fashe da hawaye na'am yace warajul qalbuhu muta'alliqun bil masajid da namijin da zuciyar shi ta ratayu da masallatai an gane ko yace ma warajul تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ده نمجن ده يتاشي صدقة ده يصدقة ننسي يبوي صدقة ننكا أسن منيني ينا ينتا حد سيدة حننش نحقم بما سن منيني حننش ندام يبادابا نعم يتي ورجل ده نمجن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين da namijin da wata mace mai kyau ga kuma matsayi ta neme shi yace kai ni wallahi tsoron Allah ubangiji talikai niki wannan sirri na mutane guda bakwai sune ƴan gatan Allah ranar tashin kiyama sune suna cikin wanda me ake ce mashi zai shiga cikin inu al'arshin Allah sune ayi da matak din nan ayi da furgicin nan ayi da wannan din nan ba ruwan su بس ما سان انا يبا الله سبحانه وتعالى يا سنيا متكي حديثنا نن نا فرقو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي امام عادل شغبا مي عادلتي yana daga cikin manya-manyan abin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake so a duniya shine adalci. An gane ko? Da kuma guje ma zalunci. Akwai wani hadisi guda daya, hadisul Qudsi, wanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya faɗe shi, wanda hadisin nan duk abu daya da Allah ya faɗe cewa ya isa ya hana ka zalunci shine fadar Allah, ya ibadi ya bayuna, inni haramtu zulma ala nafsi, ni karna karan kaina na haramta ma karan kaina yin zalunci. Waja'altuhu bainakum muharrama, a tsakaninku na sanya zalunci haramun ne, fala tuzalimu, kar ku kuskura ku yi zalunci. Ka gani faz na Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hana ayi zalunci. Da aka ce shugaba mai adalci, karka tsaya jiran cewa sai shugaban kasa, karka tsaya jiran cewa sai me, sai gwamnan jaha, karka tsaya jiran cewa sai mayor, sai baruma, sai kaza. A'a, wallahi ko ku uku aka zagorantar da ku kan tahiya, aka ce kai ne shugaba, ka shiga ciki. An gane ko? Ko ku uku, kuma shugaba karka ce sai wani babban matsayi. A'a, shugaba na min maqalla minhu aw kathur, na matsayin babba ne, na yawa ne, ko kuma dan kadan. In aka ce kai shugaba ne, wallahi ka ji tsoron Allah, ka shiga uku. An gane ko? Shi yasa zaka ga da yawa daga cikin mutane wallahi suke gudun shugabanci fintin kau. Shugabanci ko za a yi tahiya, misali za ku yi tahiya, a ce a to kai yanzu kai ne shugaban tahiya, sai kaga yana gocewa illa iza tarra al-amr. To kuma wannan gocewa a karkashin wannan ba ana nihin cewa ba, kuma duk in za a baka shugabanci ka goce. Cikin a'imma wani yana cewa idan aka baka shugabanci ka goce, wanda mutanen sun kyautata ma zato kai zaka iya, kuma kai a ranka kana ganin insha Allah zaka iya, kawai don gudun wanda ka goce aka je aka dora wani ya dinga mi, ya dinga katobara, to kana kwasan menene kamar shanka. Saboda kai ka cancanta, mutane suna ganin ka cancanta, kuma kai ka san ka cancanta. Balil insanu ala nafsihi basira, kai ka san ka cancanta, kuma mutane sun ka cancanta. To da kai kwana, ka shawo makanka, yin malamin ya ce kai kwana, kai ma zaka yiwo makanka kwana. Saboda haka shugabanci ko mun karanta shi, in aka ce shugaba ne kai, ka kasance shugaba mai adalci. Zan mu ga cewa dukan mu nan, da yawa daga cikin mu akwai abubuwan da suke jagoranci. Haka ne ko? Akwai dan shugabancin da aka baka kai, ko shugabancin gida aka baka, magidanci ne kai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya. Malamai suke bayani cewa wannan adalci wanda aka ce kai akan kowa, akan matanka, akan diyanka. Dan wanda bai adalci akan matan shi yana tashi menene? Shalal, yana tashi da paralysis ranar tashi kiyama. Wanda bai adalci kan mata, an gane ko? Shanyewar jiki. Shi yasa ko gobe in zaka ƙara aure, ka tabbatar menene ka iya adalcin, sannan ka dinga ma matanka nasiha, wallahi ku taimaka mana ummu ku adalci. Shi yasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ce fa in khiftum an la ta'dilu, ka tsaya tilo dinka. Aka ce ma Abu Abdurrahman, aka ce kai ya ne kana malama hadisi, matarka ta mutu ka auro daya ka tsaya da ita, kun rabu da waccan ka auro daya ka tsaya da ita, baka san roman menene? Yace ɗayan ma ya muka iya bada haƙinta. Yace bari har mu kwaso mu kanmu. An gane ko? To in ka san zaka iya adalci, in baka iyawa, balil insanu ala nafsihi basira, kalka ga an baka shugabancin jagorancin jama'a, jagorancin wani kamfani, wurin aikin ku, ma'aikatanku, kai abinda kaga dama, ka cika ranka babu baka. Haba inna rabbaka labil mirsad, wallahi Ubangiji ka yana madakata, yana jira, kuma yana gani, ya san me ake, kuma shine ya haramta wannan. Balbar ma in har ka zalunci mutum, yana daga cikin haƙƙin da Allah Subhanahu wa Ta'ala bayyana shi. Sai an zo an yi raddul mazalim. Abinda ka zalunci mutum, sai an zo an yi menene shari'a kai da shi. An gane ko? Sai an yi raddul mazalim. Saboda wannan haƙƙin, Allah yana yahe haƙƙi, in ka tuba zai yahe maka wannan haƙƙin da ya hana ka yi zaluncin. ka zo kai zalunci to in ka tuba Allah subhanahu wataala yana iya yahi maka in ya ga dama amma wancan haƙin kuma sai ka biya wancan haƙin shi shi yasa wannan amrun khatir shi yasa da muka fara muka ce wato malamai suna kyautata ma Umar bin Abdul Aziz cewa mi yana ciki shine yace in jaki ya tuntube a Iran Iraq ho shi kuma yana ina yace wallahi sai ya ji tsoron Allah ya kama shi saboda bai gyara hanyar da hajjaki jaki jaki wannan da yazo ya tuntube ya shi mu amply fort reason to ina ga mutun wannan shine suke kwatantawa karshen adalci shikenan imamun adil Allah sarki mana Allah sa mu iya ma adalci a dan shugabancin da Allah subhanahu wataala yake dora mana na'am sai aka ce wa shabun nasha'a fi ibadatillah saurayin da ya tashi cikin bautar Allah subhanahu wataala saurayin da ya tashi cikin bautar Allah subhanahu wataala ka san akwai hikima kan saurayi ka ga lattijo yana ya tsuwa amma aikin mine ne aikin kirki bai bashi wahala ibada bata bashi wahala so nawa zaka zugo misali a cikin Ramadan ka zo ana sallah tahajjudi ka zo ka gani kai ka gaji kai saurayin kana shirin zama amma ga wani lattijo nan ya aihi babanka in tai zai haka kaka ya aihwa amma gashi nan daram dakam yana kai kuma har lahiya lau aka tambaye wani malami yake cewa mun kiyaye gaban nan lokacin da muna yara shine Allah yake kiyaye mana su yanzu mun tsuha shi yasa in ka kiyaye gaban ka kana yaro da dokokin Allah ka saba musu to wallahi in baka yi su ba in ka tsuhan ji za kai kamar an rage ma wani abu ka duba kaga so newa zaka samu latijawa wanda suka saba a haka ka zo ka lallabe su ka ce da Allah dan zamna a dan sallah a huta wai kai tashfaqa alaihim kana tausaya musu yace ka kiyaye ina ruwanka yace ba ni nan lahi ka lahiya amma in tahiya ce za a yi misali ko wani gaugawa sai kaga kamar ya fadi amma ibada Allah saboda mi man shabba ala shay shaba alaihi man shaba ala shay shabba alaihi afwan wanda ya samartaka da abu ya tashi da wannan abu zai tsufa da shi kai ka tashi saurayi ne ka tashi a cikin ibada Allah subhanahu wataala wannan kuma ka samu saurayin da ya tashi cikin ibada Allah subhanahu wataala yana da alaka da uwaye mata mun gane ko yana da alaka da uwaye mata shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nema mami ku nema madiyanku uwa ta gari ku nema madiyanku uwa ta gari ba soyayya ba ake kallo wurin aure ba kaza ba ba kaza ba a abu condition na farko da ake dorawa wannan ne sannan sai soyayya ta biyo baya kyawu ya biyo baya in menene ya biyo baya amma ta kasance ta gari ina yawan bada misali a galgashin wannan hadisin cikin malamai dai yake fadi yake cewa kulle in zaka yi aure ka kalli wannan matai shin ta cancanta in aka ce halinta halin uwarka ma'aihiya ce ka ji dadi in ka ji dadi to ka yarda ta zama uwar diyanka in kuma ka san dai a ce wannan a halayyarta a hutto ta a ce a ga uwarka nan ba ka ji dadi ba to wallahi kakka cuci diyanka Allah sai ya kama ka Allah sai ya tambaye ka baka musu adalci ba idan aka samu uwa ta gari to zaka ga in Allah ya da silsilar diyan nan za su tashi ka samu shabab na sha'u fi ibadatillah ka samu samari sun tashi a cikin menene bautar Allah subhanahu wataala su kasance menene cikin wanda Allah subhanahu wataala ya yaba yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asha hum yastaghfirun ai kadan ne daga cikin dare dan lokaci kadan ne suke doka daga cikin dare su dan kishin gida wabil asha a lokaci kuma na sahur lokacin asuba kawai sai su tabi istighfari su ta istighfari to yanzu in ka zo ka tsare muna da yawa daga cikin mu sai Allah mana gafara da yawa daga cikin mu raban da mu tashi kiyamul layli ina shi tun Ramadan yau kuma muna wata nawa da Ramadan shikenan kawai sai mun ce sai an zo ana addu'a a ce Allah subhanahu wataala ya shigar da mu aljanna da salihin da anbiya da siddiqin sai mu dinga amin ai ba haka ba ta haka ba haka ba suka yi ba haka ba suka yi ka duba ha annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahaba suka fara tashi dare da suka ga yana tashi da suke zuwa suna tashi da kansu sai da Allah subhanahu wataala ya fada mai sani inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layl wa nisfahu wa sulsahu sai Allah ya ce mai wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da wasu jama'a dai wanda kuke tare su ma tashi suke cikin daren nan to mu yanzu ya halayyan mu yake ya halayyan mu yake da ibada Allah wallahi da yawa daga cikin mu in ka gan mu da ibada in aka sarke farillan nan in ka sarke farillan nan to sai dai Allah mana gafara ita kuma farillan ya ita ma ka duba ka gani wallahi wata farillan in aka ce kama kanka adalci in zaka yi wata ibadar ta farillan kai ma baka amshe ta ba kuma kai kawai mu je mu sarki kamar wani tashin hankali ne aka dora mana shikenan mu je mu sauke mu wuce a wuce wurin gaugawa a cikin rayuwa a cikin addini wannan ba halin salaf bane ba halin salaf salih bane ba ba halin masu san shiga cikin al'arshin ubangiji bane ba cikin illu al'arshin shi ranar tashin kiyama mun gane ko sai mu sake zage damtse kuma wato abinda muke son mu gane ko da yau na kasance banniye mun gane ko to ille fata kamar lokaci bai kure mana ba in dai har ba kai ne ba aka na wannan maniya ta dauke ni mutuwa ta dauke ni to lokaci bai kure mana ba yanzu ina iya gyarawa bal bar ma wai ba yanzu ba ko da yanzu nayi niyya gyarawa kuma nayi niyya niyya sadiqa Allah subhanahu wataala ya san wace ce niyya sadiqa nayi niyya gyarawa yau Allah ya dauki raina tana an rubuta min ladan tana an rubuta saboda Allah subhanahu wataala wallahi yana san mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana san mu ya bar mu gara basa da yawa ya bar mu bonus da yawa wanda al'umma baya ba samu ba su an ba su tsawon lokaci tsawon kwanaki amma mu aka ba mu gajerun kwanaki wanda sai kai abinda abu daya wanda zai shahe menene kwanakin nan nasu haga ne ko misali in ka samu ibadar lailatul qadr Allah subhanahu wataala yace khairum min alf shahr tahi nawa wata dubu shekara 80 da yankai dare daya da yawa daga cikin mu akwai wanda yayi shekara 20 40 bai taba ratar ibadar lailatul qadr ba da ikhlas lisahat 80 so 10 ma shekara kusan nawa 108 in ya kai nawa karawa karawa kuma ci gaba yake kuma ana nan an dakkare maka ita idan kaga ka tashi a cikin ibada Allah kai a matsayinka kai zaka gyara kanka diyanka kuma su tashi a cikin ibada Allah sai ka nema musu uwa wanda mi wanda zata taimaka maka Allah subhanahu wataala ya muku muwafaka ku dora su Allah mana muwafaka yace ma nasha fi ibadatillah wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi ka samu mutum guda biyu su so junan su dan Allah sun hadu dan wannan kuma sun rabu dan wannan soyayya dan Allah ɗan uwa yau ita ce abin da ya mana kadan a cikin rayuwar mu ka samu soyayya ta kankana su wannan yana son ka dan Allah suka zama kamar sahaba yu usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kaga mutum yana fifita dan uwan shi na musulunci akan kanshi sai sahaba yanzu wallahi aksariyar soyayya ta mu temptate entere point kawai ina bizan wani entere wurin ka shi yasa zan mai soyayya da kai zan mai sadaka da kai ina samun wannan enteren ko wannan manfa'a ya gushe halas ka duba ka gani ha yanda su suke fifita kansu in ka dauki misali suke fifita wato ɗan uwan su in ka dauki misali lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo Madina tare da muhajirin da yayi mu'akha ɗan uwantaka ya hada tsakanin sahaba ridwanullahi alaihi Abdurrahman bin Auf da wanda aka hada shi ɗan uwantakan da shi kun san miye mashi cewa yazo ga dukiya ta raba tsaka na raba tsaka doki rabi in doki rabi mu sai mu ci gaba da kasuwanci ga mata nan zo ka kalla ka zabi wanda ta burge ka ba wa in saka ka aura ba a zabi wanda ta burge ka kasan in nace in saka ka aura wa taqila daman wance tana dan iya ne ka gane sai a ce ke gaba je a sayin da za a ka zaba wanda ta burge ka aimi in sake ta ka aura Abdurrahman bin Auf yace barakallahu fi malika wa ahlika dulluni ila suq Allah maka albarka a cikin menene dukiyarka da mi iyallanka yace kawai gwada mana hanyar kasuwa ni dan kasuwa ne ya kasance lokacin a Madina in za su sayar da mai ko wani irin manja ko wani mai ko menene suna sayar da shi a mi a jarka jarka kenan na kudi muhaddad misali a ce babu na kasa da shika goma Abdurrahman da yake dan kasuwa ne sai ya zo ya kalli yanayin kasuwa sai ya aje wurin shi sai ya so wannan mamman sai ya dinga aunawa daidai kudinka daidai shagalinka kan a ce mi mala Abdurrahman tun kudi sun hawhawa tun kudi sun yawa sai gashi wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da abin irin abin amari ya taba shi kamar yanzu kace lalle irin wannan da suke sa shi na jikin amaryar shi ne malaman hadisi suka yi bayani ya taba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai aure ne yace nayi to masha Allah yace aulin walau bi shatin kaga tuni ya samu ribar shi yayi aure to ka duba karshen soyayya dan Allah kai yanzu ka tsaya kama kanka me ake ce mashi tunanin minti daya yau ina da wanda zan yi menene soyayyen nan ina da wanda nake son shi dan Allah saboda tafarkin Allah kuma akan shi muka hadu dan mu gudu tare mu tsira tare masoya juna wanda suke soyayya ta ƙarshe yawma izin ba'duhum li ba'din adu ranan nan ta tashi kiyama shashan shi sashan da sashan juna makiyan juna ne wani bai san wannan amma can duniya wai an yi soyayya ilal mutarrim sai masu tsoron Allah suke kan soyayya su ta doke su tun daga ina tun daga nan duniya har zuwa me har zuwa lahira su kasance cikin al'arshin Allah subhanahu wataala inna ala arshi shi su shiga aljanna hankali gwance Allah mana muwafaqa kaga muna magana kan Umar bin Abdul Aziz yanzu mu hadisin sinfi nawa sinfi uku malamai suka ce kaga dai kowa ya sheda imamul adil ne kuma zahiri sun ganshi na shafi ibadatillah kuma sun sheda yana son jama'a da yawa daga cikin jama'a dan Allah nawa ya hada tinyan daga nan ba hasu yake nan ba wanda ake kyautata mishi zato kai ma haka ko gobe ko yanzu ko yaushe wallahi kana iya hada jewa daga cikin wayannan wayannan sinif din shine kuma muka ce me me kyau ya kara da wanka na'am na gaba bayan masu soyayya dan Allah annabi ya ci gaba da cewa wa rajul zakara Allahu khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya tuna Allah subhanahu wataala yana kebance kawai hawayen shi idan shi suka cika da hawaye yayin uwa musulmi wai hawayen mu da mi muka tana da su mun tana da hawayen mu ne sai an yi mi sai an samu musiba sai an shiga tashi hankali ka tambayi kanka ka taba dokan Qur'ani kana karatu ka hoshe da hawaye ka taba shiga cikin sallah ana sallah ka hoshe da hawaye wai zaka gani wai mutane har mamaki suke wai ka dinga mamaki ya ake mutun yana hawaye yana kuka a cikin sallah to ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani sahabi lokacin da yake yace ku da mun kula sunbanta yaranku Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zanyi da kai in Allah ya cire rahama daga ranka to shine ya zakai da mutun in Allah ya cire tsura Allah daga zuciyar shi wallahi ka kuskura kalka kuskura kalmu kuskura mu kasance cikin wanda menene zuciyar mu ta bushe ba abin da yake karfafa ta ba abin da yake raunana ta a cikin mi a cikin sha'anin ubangiji kalmu kasance wanda zuciyar su ta yi tsatsa kalmu kasance menene wanda zuciyar su aka sanya mu mi fi qulubihim hishawa an sanya musu rufi kalla barana ala qulubihim kalmu kasance cikin wanda suka tan mu suka yi tsatsa mu dinga yawan neman gafara ubangiji wannan abin yana kar sauƙaƙa mana zuciya zaka gani cewa idan ana karatun Qur'ani wallahi kai tsaye zuciyarka za ta kare kuma ya dan uwa ka sani duk lokacin da zuciyarka ta kare har kai kuka kukan da ba wanda ya isa kamar shi sai Allah hawayen da ba wanda ya isa su tsago in ba ta hanyar Allah subhanahu wataala ba in ka daga ka hannunka kace ya rab Allah ya ce labbaika ya abdi ya Allah Allah yace hadi an amsa maka tambaya me kake so lokacin da zace ka ta kare ka mai da al'amuran ka totalaman komi ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya Aisha wata ruwaya Bilal na Bilal ya zo ta dashi da asuba ya isko shi ashe ran nan sallah ta kai shi hammi ha asuba yana ta hawaye ya jika gemanyen shi ya jika wannan din shi da hawaye yana ta kuka sallallahu alaihi wasallam ka duba shi ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mai abinda yayi da abinda bai yi ba da abinda zai yi in yayi ma an yahe mashi shine wa Allah subhanahu wataala da zai mai mu'ataba sai da aka ce mai afallahu anka lima azinta lahu dan ma kai yaji wani haraji a ran shi sai da aka ce rasulullahi Allah ya yahe maka sannan aka mai mu'ataban nan sai an garanti gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuka ya tambaye shi yace ya rasulullah take irin wannan tsayuwa da irin wannan kuka alhali Allah subhanahu wataala ya gafarta ma zunubanka yace afala akuna abdan shakura shin wai bazan kasance bawa mai godiya ba wannan ho godiya Allah ce yake godiya Allah ce takhayyal kai tunani da a ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan bai samu wannan zaman din ba bai samu garantin ba ya zai kasance yana yi takhayyal to kai da baka samu ba ni da ban samu ba ke da biki samu ba ya muke yi kaga bi ake ce mashi gani da wane ya ishuwa na tsoron Allah masu abun masu garantin ni kuma yau a same ni kwata kwata ban yi ai ba karaman asara bane ba karaman tabewa bane ba wallahi wai har mu dinga mamaki ko muna wasu wallahi wasu daga cikin jama'a har isgili suke wane kawai ya hoshi mu mutane da kuka a masallaci kaji wai har isgili suke suna dariya kawai muna sallah kawai ya hoshi mu mutane da kuka to wannan ka sani in kana mashi isgili saboda yana kuka karkashin addini sai ka sani ka dora ma kanka ayan nan ba mu muka dora ma ba abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum shin wai a sha'anin Allah ga Allah ne da manzon shi ko da ayoyin shi kuke isgili to kada ku kawo wani hamzari da an tambaye sister inna ma kunna nahudu wa nal'ab kuma muna dan wasanni ne muna dan zulaya muna dan kutse-kutse haka na yace shin wai da Allah ne kuke wannan isgili kar ku yi mi ka uzuri babu hamzari tuni kun kafirce bayan imanu kun kafirce deja Allah mana gafara ƴan uwa mu duba yau da yawa daga cikin mu so nawa suke shiga cikin wannan isgilin ka dinga ma ustazu isgili ya ta rage mu ka dinga ma ustazu isgili ya tsage wando ka dinga mashi sunna annabi ce yi annabi yace ayi abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'una Allah mana gafara na'am yace ma wa rajulun da namijin qalbuhu muta'alliqun bil masajid wanda zakatan shi sirra ta yi da masallaci yau masallaci innama ya'muru masajidallahi man amana billahi ba kowa ke raya masallatan Allah ba sai wanda suka yi imani da Allah in ka ji baka raya masallatan Allah to ka bincike kanka mafhumu mukhalafa kenan mi a same ka kai da masallaci ba ruwanka yana daga cikin bayanin da khutba cikin khutba yau imam ya lamho mana cikin bayanin nan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi ya zamanto kai zuciyarka mi masallaci yake so mi ake a masallaci kaza 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 ya ne yake ya salam na'am qalbuhu muta'alliqun bil masajid mun gani bayani a karkashin wannan zan bi shi a gulgulce ganin lokaci yana wucewa da zuwa hutuba ta dan gabata kadan daga cikin qalbuhu muta'alliqun bil masajid sai na gaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma anfaqat yaminahu da namijin da ya tashi yin sadaka sai ya koye ta iya matakar koyewa ya koye sadakan nan dukkan wani ya sani har sai da hannun shi na hagu bai san hannun shi na dama ba mai ya bada wani hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku ba zai yi sadaka ba da sadaka ko mun karamcinta an gane ko mun karamcinta har sai Allah subhanahu wataala ya ji ya reni wannan sadakan nan kamar yanda dayan ku yake renan dan godiyar shi ko dan raƙumar shi Allah ya kula da ita har sai ta kai girman dutsi aw azama min sai ka je ranar tashi kiyama ka ce ya rab annali haza ya ubangiji ina na samu wannan tunde da yalla da a ce wannan sadaka ce da kai kullun idan an zo bayanin sadaka shedan yana raya mana sadaka sai suwali ai ni bari in yi menene bari in yi kudi in nayi kudi zan yi sadaka ha wallahi ha annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron wuta ka yi sadaka ko da tsagen dabino ka ci rabi ka ba da rabi a ce dabino guda gare ka da yawa daga cikin mu an zo ana a bada sadaka kana kallon sai suwa ne aljihun mu bamu rasa wata dala 30 me yasa baka iya bada 10 nan misali ko 20 din kai irin na menene wallahi zaka iya zuwa ka bada dala 20 wani ya bada miliyan 20 ka hishi nada saboda niyyarka kuma Allah ya san menene ka bada dan an bincika kai watakila rabin dukiyar ka ce ka bada shi kuma an bincika a miliyan 20 din nan menene bai ma motsa ba an gane ko sannan gurin boyewa matuƙa wurin sadaka ikhlasi kenan kawai kenan ba menene ba in ba so kake mutun ya gode ma ba kawai Allah kadai kake sai sai ba kuma ka bada ba dan wani ya gani ka bada sadaka a koyi a dubule kai ma kana cikin kalkashin inna al'arsha Allah subhanahu wataala na'am wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah rabbul alamin na karshe wanda sai illa man rahima rabbuka yake huta Allah kare mu wato sha'anin mace musiba ta mace da dukiya al'umma an jarabci mutane da su zuyina linnasi hubbu shawat minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarat min al zahab wal fidda kaga san shawaice sa ta menene ta mata an zayyana musukatan mutane su a samu wata mace ta neme ka ka ce wallahi ni ina jin tsoron Allah ka goce daga cikin wannan yana daga ciki wancan kisan na mutanen da suka zo kogo ya rihe da su ko dayan nasu ai sanadiyya Allah ya amshi addu'a su ya bude saboda yana son ya nemi wa wata mace da tace mai ittaqilla kai tsaye gashi ya samu occasion final ta karshe kawai tace mai ittaqilla yaji tsoron Allah ya jaye kai tsaye sanadiyya Allah subhanahu wataala ya amsa mashi addu'a ya huda shi daga cikin kuncin da yake ciki a samu mace ta neme ka ku yi lalata da ita ka nuna mata kai tsoron Allah kake ji illa man rahima rabbuk Allah subhanahu wataala ya mana gafara wannan sune sinfi na mutane guda 7 wanda ranar tashi kiyama Allah subhanahu wataala zai sanya su cikin kalgashin inuwa al'arshin shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi kaga kenan a wannan guda 7 zaka iya kasancewa na diyawa daga ciki zan iya kasancewa na diyawa daga ciki mu kasance gaba daya mu saddaru mu shiga cikin inuwa al'arshin Allah karshe mu shiga cikin aljanna gaba daya ganin lokaci yayi zan mu yanke muhadara nan daga nan kuma da cewa ta riga ta kare fata abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafarar shi share shi daga cikin zakatanmu Allahumma yassir lana al'umura kullaha wala taj'alna min al-qanitin Allahumma yassir lana al'umura kullaha wala taj'alna min al-qanitin ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر المتقابلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yes, I am.